Albarkacin Shehu Ahmad Yarwa a tuttuɓa mun in kai
abin da fa'i da fa'i da fa'i ina so in kai nai roƙo nai roƙo
na roƙe ka zantar salati kaiwa annabin anbiya sarkin duniya har kiyama wanda ya kauda san zuciya wanda ka ɗauki yardar ka duka aza masa abban aliya ahali ka samu sahabbai Allah sa duka auliya akwai nawa akwai nawa eh madam ko suna kin mu zamu yabe ki ke tare duk mutse madam ko suna kin mu zamu yabe ki ke garkuwar mutse madam ko suna kin mu zamu yabe ki ke dafa'in mutse madam ko suna
Na 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 na.
sha kira sha yabo alƙawarin da Allah ya dauka ya cika kai ake wayabo a samu abin da ba a zaton za a samu nayi babbar rabo
kana da isa kana da isa Fadima.